To shirinmu na nishadi yau bakwancin wa muka samu.
A sunana Jamil Muhammad Adam wanda aka fi sani da Jamil Roja.
Jamil Roja.
Roja eh.
Ka masana'antar nishadi a wani fanni kake?
Masana'antar nishadi ni ne musician ne gaskiya.
Mawaki ne kai?
Mawaki ne ni.
Waka kawai kake?
Ina waka ina directing album amma album din ya tafi kamar fannin Islamic album. So ina entertainment album amma dai na fi karfi a Islamic album.
Amma kana tsarma na nanayen da
su? Ina tsarma na nanayen eh sosai ma kuwa.
To wakar ake koko directing din ake?
Eh yanzu dai gaskiya na fi karfi a wakar. So directing din na dan aje shi sakamakon yanayin wakar kuma ba time din da ake da kai directing din sai na tafi ga wakar.
Me yasa ka ake directing? Kana nufin ce mun wakar ta fi kawo kuɗi ne?
Gaskiya wakar ta fi kawo kuɗi. Shi directing kamar gudumawar sa ta fi samun kuɗin sa yawa. Musamman ga mu masu entertainment album so zaki ga in zaka yi directing album yanzu waka shida wata tana son kai ta a gidan zu wata tana son kai ta a munjibir to yanayin ya wuce wacan da aka in kace zaka fada adadin kuɗi ba za a iya biyan ka wannan abun ba
kenan a dan lokacin da ka dan yi directing din ba a iya biyan ka
eh gaskiya sai dai kawai ka karba ba wai dan an biya ka kuɗin directing din album
da kai ba za ka iya ba
sai na ga to gaskiya nauyin yana yawa kwarin in dawo yanzu na yi misali waka guda daya za ta iya janyo mun abin da za a ban a kuɗin album biyu ko uku
can nake shi alfahari ne ga shi wanda zai directing
eh
ya yi directing waka waka ta fita ta yi kasuwa a ce ai wane ne yayi
sosai
ya fi a ce koko gara dai a ce mutum shi waka
eh yanda abin yake gaskiya kamar ni da nake bangaren Islamic album kusan promotion muke yi akwai makan da aka kada ko shi wakoki yake na yabo ba amma san wakokin ba mai bi to amma saboda sakamakon wanda aka yi wakar Annabi sallallahu alaihi wasallam kai ma an kai gudumawa ka bayar kusan karfin ni alwani na gaskiya gudumawa na bayar ba dan ma abin da zan samu ba musamman a wayebo
to muna batun shekara nawa da shiga harkar nishadi
da shiga ta harkar nishadi yanzu gaskiya zan kai kamar 15 years at least
15
eh abin da ya fara jan hankali na gaskiya dan ni a farkon alin zuwar kan nishadi kamaraman na fara yi wato daukan hoto na fina-finai.
Ok, daga daukan hoto ka fara
yawwa eh na fina-finai ba wanda na yi fim a irin fim da na yi a baya kamar shekara 13-15 akwai Dijangala akwai Ahali akwai Kalankuwa da sauran
Dijangala ta mai gari da aka yi a cikin ne aka yi wannan
yawwa to amma sabon wanda aka dawo na Maryam Maryam aka sa muka yi shi a garin Jos na Alinu ne so muka yi Ahali bayan Rasul Ahmad da shi kenan da dan bai shekara daya ba to da kwanan lokacin kuma sai na taho fannin nishadi
me yasa ka hakura da fannin fina-finai
gaskiya fannin fina-finai kin san kowanne akwai abin da ga yafi zama a ranka to akwai mutumin da ina alaka da shi ma Lafiz Abdullah wanda shi ma da fannin fina-finai muka fara sai kuma kadan sai na tsince shi ya tafi ba kodi ne ban Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wata waka ya bazan yi kuka ba to wannan wakar da ya fara sai kawo min ita yace kaje ta waka da ne kaje ya zaya aikin ta daga ita muka fara muka zo su bar mu gaida Batula su ambato da sauran wakoki dai
to yanzu idan tunda ka ya taba harkar musician kuma yanzu kike waka idan aka kwatanta tsakanin harka ta film da ta waka wacce tafi sauki ko wacce ke kalubalanta bayawa
gaskiya harkar wakoki tafi sauki ni a wurina harkar film kalubalanta yafi yawa saboda yau zaka lura ka fara bidiyo kamera na film kayiwa da producer ko kuma wani director kamera ba lallai ne kuma gobe ya kara kiran ka wannan fagen ba
misali ma idan
yawa eh in kai mishi aikin ma watakila ka bada gudunmawar ka ya kamace baka naira 100 sai ya baka misali naira 80
ba jinga ake yi kafin a fara ba
jinga ake yi to amma lokacin mu da muka fara tunda abu ne da kake kokarin a koyar da kai kai kamar iyawa so baka tantance me za a baka shi kuma bangaren album abu ne da farko ma in mutum ya kasidar sai ya fara zama da kai kai director da shi da kuma yaran da kuke so kusa tunda gaskiya ba alfahari ba ni ne mutum na farko a director musician na Islamic album na fara sa kananan yara album ya bazan yi kuka ba ana video lokacin da muka zauna na cewa Lafiz kan musamman yan mata a ciki sakamakon wani in yana kalla ba wa kudi ba annabi zai saurara ba matan zai kalla yawa sai nace to mu dauko yara kananu wanda ba su wuce irin 8 years 10 years ba masa haka kuma kai album din ya shiga duniya
to kana ta zuba ka ce kana waka yanzu
eh
sauraron zai so ya ji daga cikin wakokin ka a ji waka wata
eh nayi wakoki gaskiya da dama akwai na fina-finai akwai kuma na nan nishadi na kan kaina
ai na nishadin a kuma yi na yaba
eh to ina da wakar wani film da muka yi kwanan nan san kowa
kana bin din
ke eh a da wannan ni film din nawa na ne sai na mishi wakar
ya wakar take
eh yanda wakar take shine abin tunani kin ga so asali ya samu ke nake wa marhababi karki sani cikin akurki
wannan waka ta soyayya ce kenan
ta soyayya ce
a cikin wakokinka wacce ce bakan damiyarka
gaskiya bakan damiya ta bata juma ba da ta fukwa irin wata takwas ba
ya take
so da waka ce ne ta akan irin mawaka sai dai rukon waka gaskiya zai dan mun wani wi
so me waka ta kunsa
abin da waka ta kunsa shine dan uwa na mawaki nake ba shawara kai abin da ko ba kai za a tuna da kai kai wakar da zai zaman to ka isar da sako na fadakarwa ko kuma wa azantarwa ba waƙar da za ta zamanto maka kalubale ba
to a gaba dai wannan harka ta ka menene abin da ya fi shi maka tuwa ƙwarya
gaskiya abin da ya fi mun tuwa ƙwarya shine a ce na tashi da niyyar ina son wani wata waƙa in zo kamar studio in tarar kamar conjunction na aiki yayi yawa ko kuma in ban samu damar yin wannan abin ba so da ita waƙa tana da wani ka fito da niyyar kana son kai baka samu damar yin ta ba to sai ka gaba ɗaya tsaya ma da tunani akan ta
a al'umma kuma ba
kamar kalubale na al'umma gaskiya alhamdulillah bani da wannan kusan ana zaune da kowa lafiya
ne babban burinka
eh babban burina gaskiya shine in ga na kai matakin da yau ana sauraron waƙoƙi na kuma ana amfana da abin da ake saurara
to al'adar shirin muka yi wa mawaki tafi
yauwa
ce muna baiti ko kuma yi muna abi ya raira dandalin yauri radio ce ta matasa da ake kan ta akan wayar kula ko iPad ko laptop inda kai mawaki
BOA
eh idan muka ce ka zaka yi muna amshi ko baiti ko ka zaka sha kai duk wanda ka zaba ba damuwa
ba zan sha kai ba kuma zan iya yi BOA ko kira ga matasa musamman namu arewa ku saurari tashar mu ta yanzu BOA mai ilmantarwa BOA mai nishadantarwa BOA akwai fadakarwa musamman namu matasa yan arewa
sai yanzu dai zamu bar mai sauraro yayi alƙalanci shin kai sha ne da ƙyar koko ka sha
eh gaskiya dai nayi dibi-dibi amma dai zan iya sha ko dai ban samu maki da yawa ba zan samu ko kaɗan ne
to muna godiya
to ina so godiya sosai
Baraka Bashir dandalin VOA